بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد هنا قرر جدد قدياغ الله سبحانه وتعالى يقام وأن يمتين له جدر اللتني يومنا أكبوتا شعبان هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دبودة أريه دل أربعين دأكم a kidayen miladiya yau muna 6 ga watan 3 shekara ta 2022 mun dawo wannan majalisi domin ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub na Sheikh Munajjid bin Saleh Allah madaukan sarki ya kara masa lafiya ya kubutar da shi daga jaraba wanda ya jarabce shi da ita idan ƴan uwa suna biye a sati da ya gabata mun gama karanta muqaddiman da malamin yayi ma wannan littafi a wannan faqara ta al-hawa sarrai mun je inda ya kawo mana bayanai akan cewa mutun ya sani cewa fa duk bashin da aka ci a duniya to ranar tashin al-kiyama za a dawo da ita duk bashin da aka ci a duniya duk aikin da aka yi a duniya na laifuffuka da kyawawan ayyuki bashin duniya kenan wurin tashin alkiyama za a dawo da su kuma za a yi sakamako akan su sai ya rage mu mutum irin abubuwan da yana haramun irin zanuban da ya tsururuta zai riske su kuma zai gamu da su malai ce yana da kyau mu fahimci cewa sarrai ita ce mafi girman cuta da ya wajaba akan dan adam ya yake ta sama da yadda yake yakan duk wani makiyinsa sama da yadda yake yakan kafirai sama da yadda yake yakan makiya na cikin gida malamin ya kawo bayani akan wannan kuma yace a wannan littafi nasa zai magana akan sarrai zai faɗi ma'anansa zai faɗi cutarwansa zai faɗi fa'idojinsa ta fa'idojin saba masa zai faɗi kuma dalilan da ke haifar da sarrai sannan zai faɗi maganin cutar sarrai da kuma bambanci da ke tsakankanin sarrai mai kyau da sarrai mai muni to inda muka tsaya kenan insha Allah ta'ala yau za mu dora duk da kasancewan yau karatun ila ba zai tsawo haka nan ba sai dai abin da Allah ya so malai ce ta'riful hawa ma'anan al-hawa lafazin al-hawa lafazi ne na larabci to menene ma'anansa wanda mu a hausance abinda muke kira da al-hawa mukan ce sarrai ko kuma san zuciya wani lokaci akan ce san kai duk da kasancewan san kai shi ma sashi ne daga cikin sassan sarrai ananiya kenan janibin shahawa take fitowa ita ma ana iya kiranta hawa wani lokaci al-ananiya ita ce san kai mutum ya zama bai san komai ba sai kansa to ita ma dai sashi ne daga cikin sassa na al-hawa to shine malai yake so ya mana ta'arifin al-hawa malai ce al-hawa fil lugha idan aka ce al-hawa a lughar larabci yace masdar hawiya masdari ne na lafazin hawiya me ma'anansa idza ahabbahu washtahahu wato idan aka ce hawiyahu hawiyahu abinda ake nufi ahabbahu washtahahu mutum ya so abu kuma ya sha'awanci abu sai a ce hawiyahu dan haka so na rai da kuma sha'awan abu shine ma'anan hawiya shi yasa a wani fassarar sai malamai suke cewa abinda ake nufi da shi al-ishq ne fi khairin aw sharrin wal mail ilayhi wato mutum kaso abu kololuwan so sawa'un wannan abin ko na alkhairi ko na sharri ka karkata zuwa gare shi zuciyanka ta jaye zuwa gare shi to wannan shine ma'anan al-hawa da haka yayin da mutum ya so wani abu kololuwan su kamar kace har idan shi ya rufe mu abin yana iya bada lokacin shi wani lokaci yana iya bada dukiyan shi kai wani lokaci ma mutum yana iya bada mutuncin shi saboda ya samu abin to wannan abin da mutum yayi sunan shi alhawa sarrai shine ma'anar sa a kamar yadda muka yi bayani cewa ko kuma anan ko anan ta'arifin kawai zaka iya fahimtar cewa sarrai ba kowanne sarrai ne yake aibi ba ba kuma kowanne sarrai ne yake haramun ba tunda kaga an ce hawiyahu idza ahabbahu washtahahu abinda mutum ya kaunace shi ya sha'awance shi sai a ce hawiya sarrai to kaga ababen da kake sha'awa da ababen da kake so ai akwai abubuwa na alkhairi akwai kuma abubuwa na sharri to yayin da ya zama na sharrin a lokacin nan sarrai ya zama abin tuhuma yayin da ya zama na alkhairi kuma a wannan lokacin sarrai kuma ya zama alkhairi to idan ya zama na sharrin saka ce ana kiran shi hawa لانه يهوي بصاحبه في الدنيا الى كل داهيه وفي الاخره الى الهاويه sai suka kalli asalin zubin ma'anan kalman a cikin fassarorin da yake zuwa a ma'anan shi a larabci shine as-suqutu as-suqut min al-a'la ila al-asfal faduwa faduwa ayon alqur'ani mai girma da yawa sun yi ishara zuwa ga wannan ma'ana suka ce to idan sha'awa ta zama mai muni sarrai ya zama mai muni to an kira shi da suna hawa saboda yana gangarar da wanda ke yin shi a rayuwar duniya zuwa ga kowace musiba ila kulli dahiya duk musiban da baka tsammani idan mutum ya bi sarrai yana iya jefa shi zuwa gare shi وفي الاخره الى الهاويه رنتاشن القيامه كما wannan abin da yabi nasarar shi ya jefa shi zuwa ga wutan hawiya Allah ka tsare mu shi yasa aka kira ta hawiya daga hawiya din ne gangarawa wato za ta gangarar da mai bin wannan sarran zuwa ga azaban da yake ba zai fito ba to wannan shine ma'anan alhawa a harshen larabci sarrai sha'awan wani abu san wani abu da karkata zuwa gare shi to yana iya daukan na alkhairi yana kuma iya daukan na sharri shi yasa malam anan sai yace alhawa fi lisila bari ya bada ma'anan alhawa fi lisila alisila shine abin da suke kira terminology kun san akwai kalmomi a larabce ga ma'anan su amma idan ka dauki wani ilimi musamman to ma'anan takan iya canzawa sai ka kasance akwai abin da ake nufi yanzu idan ka dauki alquran menene alarace ma'anan alquran alqira'a alquran ma'anahu alqira'a to amma idan aka ce maka alqurani kai ne ka sani a shar'anci alqurani shine littafin Allah subhanahu wataala maganan Allah wanda ya saukar da shi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar mala'ika Jibril wanda yake rubuce a cikin takardu tun daga farko na fatihatul kitab har zuwa ƙarshen suratul nas wannan shine alqur'ani to kaga ma'anan shi a larabce daban ma'anan shi a shari'a daban idan aka ce alhadith me ma'anan alhadith bi ma'ana aljadid sabon abu amma kai yanzu in aka zo aka ce kawo hadisi me ake nufi ka kawo zantuttukan annabi sallallahu alaihi wasallama ko shari'ansa ko wani abin da ke bayani akan sifansa ta halitta ko kuma ta dabi'a ita ce ma'anan alhadith to haka nan idan ka dauki wadansu kalmomi a shar'ance zaka ga ma'anansu daban a harshen larabci ma'anansu daban a cikin shari'a kamar as-salatu me ma'anan as-salatu me ma'anan addu'a addu'a a larabci kenan in aka ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
وصلي عليهم haka ce ma annabi kai musu salati kai musu sallah me ma'anan kai musu sallah bi ma'ana kai musu addu'a to amma a shar'ance mu aka ce sallah me yake nufi as-salat ita ce wannan aikace aikacen sananniya wacce take farawa da kabbaran harama tana karewa da sallama ita ce sallah a shar'ance to shine idan malamai suka kawo abu suka ce filistina ana nufin wato a harshen malaman musulunci shine ma'anar istilahi a harshen malamin musulunci to shine malike cewa nan al-hawa fil istilah menene ma'anar al-hawa a harshen malamin musulunci yace al-hawa mailanun nafsi ila ma tastalizz haka ne tastalizzuhu min ash-shahawati min ghairi da'iyati ash-shar'i in aka ce al-hawa abinda ake nufi yadda zuciya take karkata zuwa ga abin da take sha'awa take jin dadin shi ba tare da zabararwa daga shari'an Allah ba wato abin da yake a ginin halittar ranka ne take so take jin dadin shi ba tare da wata aya ko wani hadisi ya zabarar ba idan wata aya ce ta zabarar cewa so abu kaza ko kuma wani hadisi ya zabarar da cewa a so abu kaza kaga wannan ya koma da'a sunan shi ya koma da'a ba hawa ba ya koma da'a amma ranka a yanayin yadda Allah ya halicce ta sai ya zama wani abu na mata dadi sai ya zama tana sha'awan wani abu to wannan abin shi ake kira da al-hawa shi ake kira da al-hawa sai malai ce wa qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim yace al-hawa abinda ake nufi da al-hawa mailu qabi'i ila ma yula'imuhu wato rai ta karkata dabi'anta ya karkata zuwa ga abin da ya daidai da ita ila an fahimta rai a dabi'anta ta karkata zuwa ga abin da ya daidai da ita abinda zai baka al'ajabi yanzu muna zaune din nan yanzu wani nan ya sa hulan sanyi ka koga mu yanzu muna son mu sha iskan fanka ne amma wani yana nan shi yana ganin yanzu an takura shi bari ya koma shi in ka kalle shi sai ka gan shi da hulan sanyi ya aka yi sa hulan sanyi ya karkata ne zuwa ga abin da ran shi take karkata zuwa gare shi sai ka ga wani ya ce maka shi bai iya kwanciya sai ya lullaba komin zafi sai ka ji wani ya ce maka shi baya cin abu kaza akwai wanda na sani su ba sa cin naman kaza a wannan tuwo ai in ka ce cin tuwo ai da dama matasa ba sa son cin tuwo in ka ga masu son cin tuwo sai dai dattawa su suna ɗaukan cin tuwo ba ƙasƙanci ba ne amma matasa ka nuna min matashin da yake son tuwo shi yasa ma in ka tambayi yara an yi abinci a gidanku sai ce maka wallahi ba a yi abinci ba yana nufin tuwo aka yi ka ci abinci zai ce bai ci ba akwai ta bayan Allah da takan tambayi yan jikokinta kun ci abinci sai su ce ba su ci ba sai ta je ta ce ma iyayensu faɗa ku daina barin yara da yunwa daga baya sai aka ganci ai in suka ce ba su ci abinci ba suna nufin ba su ci shinkafa ba su tuwo a gurinsu ba abinci ba ne ko da yake iyayensu mata suke cusa musu wannan aƙida idan akai tuwo sai a ce je ka dauki tuwonka in akai shinkafa sai su ce je ka dauki abincinka da ka so a gurin yara yanzu ba sa son cin tuwo amma ina maka tadi ka samu kaza dai ka gani ai kaga kaza ba irin jan nama bane da za a ce masu ciwon kafa da masu ciwon waye ba ka ci to wani yana ne shi bai son cin kaza in ya ci ma sai ya amai ya aka yi haka a ƙilan ran shi ne ba ta karkata zuwa ga kaza to sai a ce hawahu la tashtahihi wato ran shi ba ta so to shi ne ma'anin al-hawa sai ibn qayyim ya ci gaba da cewa wa hadhal maylu khuliqa fil insani li darurati baqa'ihi kaga wannan karkatan da Allah ya halitta a cikin ran kowane mutum to ya halicce ta ne saboda rayuwar mutum din ta wanzu, rayuwar shi ta wanzu. Saboda idan da Allah ya halicce ka babu abin da ranka ke karkata zuwa gare shi, to da an samu matsala. Ta ina sai malin ya ce fa innahu laula mailuhu ila al-mat'am wal-mashrab wal-mankah ma akala wala sharaba wala nakaha. Da bajin Allah ya halicci ran dan Adam tana karkata zuwa ga abin da take so ba, to kaga ba za ka yi sha'awan abinci ba ballantana ka ci, ba za ka yi sha'awan wani juice ba ko wani ruwa ballantana ka sha, ba za ka yi sha'awan wata mace ba ballantana ka aure ta. To kaga duka waɗannan abubuwa guda uku da suke zuwa ka kiyasta sauran ababen da rayuwar dan Adam take da bukatuwa, duk san ranmu ne ke karkatar da mu zuwa gare shi. In aka tambaya wane ne yake son shan zoko, sai ga wani ya ɗaga hannu, wani sai ya ce ka ina aini ina sha sayin amai. Ran wannan tana karkata zuwa gare shi, ran wancan ba ta karkata zuwa gare shi. Amma dai kuma dai mahama ya kullum shay'in, wannan yana son ya sha iri kaza ne, wannan yana son sha iri kaza, amma dai Allah ya cusa musu san su sha din. To wannan san su sha din da Allah ya cusa a cikin zukatansu shine ma'anan alhawa din, shine ma'anan alhawa. To haka nan kuma abadin abinci, bai cin Allah ya cusa mana mu rika sha'awan cin abinci, to da ba mu ci abinci ba. Ka lura da kyau idan baka da lafiya sai kaga ana ta godo da kai, sai kaga duk wani abinci ya fita daga ranka, saboda a lokacin nan annafsu la tashtahihi la tamilu ilayhi, rai ba ta karkata zuwa gare shi, ba ta so. To da a ce haka Allah ya baka, kenan ba za ka rika cin abinci ba kenan. Kamar lokacin da kake fama da malaria, ai godo da kai ka ci abinci, ko cokali ɗaya ka ci, ka ce ba ka jin ciwo, a lokacin nan zuciyar ce ran ne ba ta karkata zuwa ga wancan. Amma yayin da ta karkato tana son ta karkata zuwa gare shi, to ta dace da irin yanayin ginin da aka yi mata. To haka nan abadin auratayya, yanzu kowa nan ya tashi da irin zaɓin shi, kowa da irin kalan da yake nema, ko komin malantan mutum yana da zaɓi, ka daina ganin shi gemun shi ya kusa kaiwa kirjinsa. In ka je sai ka ji a ce maka aini ina son iri yanda ya kaza da kaza da kaza, ina son wacce ta yi karatu ne ta gama hadda. A to ka auri kowacce mana misali, sai ce ina son wacce ta gama hadda ne misali, ina son ta zama fara, ina son ta zama baka, ina son ta zama kaza, ina son ta zama kaza. To ai bai cin wannan ma magana aure ma ba zai taso ba ke. Da Allah ya cire maka baka da wani maili, ranka ba ta da wani abin da take karkata zuwa gare shi, to ai ba ma za ka ga wata babalantana haka ce ma ina son ta aure ta. To wannan yana hukunta maka ma'anan wato alhawa. Sai malai ya ce falhawa mustahithun liha lima turidu hadhihi an-nafs, wannan san ran da Allah ya halitta a cikin zuci a cikin rayukan mutane, to ita ce take zaburar da mutum zuwa ga duk wani abin da yake so. Sai ka ji kana tunanin ya kamata in koma makaranta, hawa ce take dungulinka. Sai ka ga ya kamata in je in nemi arziki, hawa ce take ingiza ka. Duk wani abin da kana karkata ka je ka yi, to hawa ce take ingiza ka. To kenan yana iya zama ni alkhairi, yana iya zama ni sharri. Malice kama annal ghadaba dafi'un anhu ma yu'dhihi, kamar yadda ka san kuma fushi shine kuma ke tunkuɗe ma mutum duk wani abin da zai cutar da shi. Waɗansu halittu ne guda biyu Allah ya yi a cikin jikinka, taimako ne gare ka kai ɗan Adam. Na farko alhawa, na biyu kuma alghadab, fushi. Shi ma fushin akwai mai kyau akwai mara kyau, to wannan fushin mai kyau shi ke tunkuɗe maka duk wani abin da zai cutar da kai. Me yasa idan kaga an ɗauko ruwan zafi tafasasshe an yau kanka za ka zamu daga gudu? Alghadab, fushi ne ya motsa ka. Da baka da wannan fushin sai ka zauna a fara maka ruwan zafi ya cutar da kai. To amma alghadabun da Allah ya halitta a cikin jikinka sai ya zabarar da kai, sai ka tashi gudu. Me yasa idan kaga kare na haushiya dun faro ka sai ka gudu? Alghadab, alghadab, me yasa idan wani zai zage ka sai ka ji ba ka so al-ghadab to kenan al-ghadab yana iya zama shi ma mai kyau idan ya tunkuɗe maka abin da zai cutar da kai a addini ko kuma a rayuwarka al-ghadab kuma yana iya zama abin zargi idan ya sa ka ji kofar shedan Allah ka raba mu da kofar shedan to wannan shine ta'arifin da shi malam ya kawo a takaice abin da yake da alaka da al-hawa to ina ga kun yi hakuri mu dakatar da wannan karatun anan saboda waɗansu ƴan lalurori haka na kusa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan karatun bi haulillahi wa quwwatihi nan gaba domin ina tunanin akwai tafiya a gaba nan insha Allah ta'ala kila kuma in shafe sati biyu illa ayya sha Allah rabbul alamin to dan haka me yiwa idan Allah ya sa mun dawo kila bayanin kawai da zamu yi shine bayani akan azumin wata Ramadan kasancewa yau muna uku ga watan Sha'ban to kaga kila idan aka yi sati biyu ba a yi karatu ba an doshi 20 ga wata to satin da zai rage mana sati ɗaya ne kawai shi kuma insha Allah ta'ala zamu gabatar da bayani ne akan wata Ramadan duk da kasancewa shi an saba da shi amma kuma kullun dai bayani akan shi zai zama sabo zai zama tsoho sai zama sabo yana ga wannan karatun daga nan insha Allah ta'ala zamu dakatar da shi idan Allah ya tsawaita rayuwar mu zuwa bayan sallah sai mu dora mu ci gaba muna fatan Allah ya dace da mu Allah ya daidaita al'amuran mu to amma kafin mu gama mu dan yi tsokaci kadan akan al'amarin watan Sha'ban shi kuma tun da yanzu muna cikin watan Sha'ban ya kamata a ce mun zo mun tashi ba mu tsokaci akan watan Sha'ban ba mun gabatar da khutba akan watan Sha'ban kasancewan watan Sha'ban wata ne wanda yake shi ma yana da irin nashi falala da shari'a ta zo da shi hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim nana Aisha tana bada bayani cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam shahrin qat illa ramadan man taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azinci wani wata gabaki ɗayan sa ba sai ya rabuta ramadan wa ma ra'aytu fi shahrin akthara minhu siyam fi sha'ban amma kuma ban taba ganin wani wata da manzon Allah ke yawaita yin azumi a ciki ba kamar watan sha'ban wannan wata da muke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi a ciki riwayan al-imam tirmidhi ita dai na Aisha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumu sha'ban illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu tace manzon Allah yakan azumci kwanaki masu yawan gaske a cikin watan sha'ban kai ba ma haka nan ba kamar ka ce yakan azumci watan ne gabaki daya waɗannan nasosa guda biyu suna zaburar da musulmi akan yawaita azumi a watan sha'ban ya yawaita azumi a watan sha'ban kuma yin azumi a watan sha'ban matsayinsa shine kamar irin salloli na nafilfili da muke yi kafin sallar farilla azumin da kuma muke yi a watan shawwal sittu shawwal shi kuma matsayin shi kamar sallolin nafilfili da muke yi bayan sallar farilla kuma dama mun sani cewa idan ibada ta rabu ta damfaru da farilla wata ibada ta nafila amma ta damfaru da farilla to tafi kowane irin jinsin ta falala a wurin Allah kamar yadda ka sani a cikin nafilfili gabaki ɗaya babu nafilfili mafi daraja a wurin Allah fiye da waɗannan rafa'o'in da ake yi kafin sallan azhar da bayan sallan azhar kafin sallan la'asar kafin sallan bayan sallan magriba kafin isha'i bayan isha'i kafin asubahi babu nafilfili mafi daraja a wurin Allah kamar su masu biye musu ita ce qiyamul layl to sannan sauran nafilfili sakakku wanda yake ba a yi maka iyaka ba to haka nan abadin azumi yake azumin da yake kafin ramadan da azumin da yake bayan ramadan shi yake kowane azumin nafila kuma daraja a wurin Allah to kaga watan sha'ban shine watan da yake kafin ramadan yin azumi a cikin shi yafi falala fiye da azumin watan al-muharram fiye da azumin watan al-muharram ila an fahimta. Watan al-Muharram mun sani cewa manzon Allah ce shine afdalus siyam gabaki daya. Siyam shaharillahi alladhi tad'unahu al-Muharram shine manzon Allah ce shine mafificin azumi. Sai malamai suka ce sakakkun azumi kenan, amma azumin da yake da alaka da farilla ya fi shi daraja. Kamar yadda wa'incan nafilfili suka fi daraja sama da duk nafilfilin da yake basu ba. To yana da mahimmanci matuƙa kowa ya nuna ma Allah alkhairi akan kansa, ya yi abin da zai iya a cikin waɗannan kwanaki. Ko da rauninka ya kai ga ba za ka iya yi sosai ba, to aƙalla dai Litini da Alhamis na watan Sha'ban mutum ya azumce shi. Yana da mahimmanci ƙwarai da gaske. Duk da kasancewa a yanzu muna cikin kwanaki na matsanancin zafin rana, Allah ka sauƙaƙa mana. To amma dai ba zai hana mai azumi ya azumi shi ba. Waɗansu daga cikin magabata sukan yawaita azumi idan lokacin garjin rana ya zo. Aka tambaye su ina dalili, suka ce ai haja idan tana da tsada ka siye ta kafi nuna ka ta haskawa. Amma in sai da farashin ta ya faɗo ƙasa sannan ka siya, ai ba ka haska ba. Yau a ce ga wani yadi ya fito, kowane yadi ɗaya naira 60,000 ko 70,000, sai ka je ka siya ka yi ciki da babbar riga, ka siya yadi 10 kenan misali ko? Kaga ai za a riƙa nuna ka. Amma baka siya ba sai da ta sako ana kaɗa mata ƙararrawa 70-70. Kaga babu gwaninta da yawa a ciki. Kamar layin waya ne, waɗanda suka sai layin waya tun yana tsadan shi. Ai uda aka kuma sabiquna. Alharkan dai al'amarin waya an san riga sun gabata. Wanda suka sai Airtel naira 30,000. Irin wanda muka siya. Yana garjin shi sosai Airtel naira 30,000. Ba lokacin da Airtel ta dawo naira 100 ma sai a baka Airtel ba. Naira 30,000. Sowa suka sai nasu 30,000. To irin wannan ai ya fi daraja. To shi ne waɗannan magabata suke cewa ka yi azumi lokacin da ba kowane mutum ke iya yi ba. Ai darajanka zai bayyana a wurin Allah sosai. Amma in sai lokacin sanyi lokacin da kowa na iya yi, to me daraja? Ai ba ka da wani daraja, ba ka da bambanci da karabiti. Amma yanzu wanda ba kowa ke iya yi ba, amma za a rikodi ɗin aikinka a wurin Allah cewa ka yi azumi. Ai daraja a nan take. To shi ko Usama bin Zaid da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi a watan Sha'ban, sai ya yi masa tambaya, ya ce ya manzon Allah, lam araka tasumu min shahri min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban, menene dalilin da ya sanya naga kana yawaita azumi a watan Sha'ban, ban ga kana yawaita azumi a wani wata ba kamar yadda kake a watan Sha'ban? Sai ya annabi tambaya akan wannan, sai annabi ya bashi amsa. Sai ce zaka shaharun yaghfalu an-nasu anhu bayna rajab wa ramadan. Ai watan Sha'ban wani irin wata ne wanda yake mutane da yawa suna rafkana daga gare shi, yana tsakankanin watan Rajab da watan Ramadan. Watan Rajab yana daga cikin ashhurul hurum, watanni masu alfarma, wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya haramta zubar da jini, ya haramta yaƙe-yaƙe, ya haramta zunubi sama da yanda ya haramta a sauran watanni. Da aka watan Rajab wata ce wacce take da wata alfarma ta musamman, mutane na taka tsantsan a cikinta tun zamanin jahiliya fa. Kafiran jahiliya, mushrikan jahiliya suna taka tsantsan da watan Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram da watan Rajab, su ne al-ashhurul hurum, watanni masu alfarma a wurin Allah. To yayin da aka fita watan Rajab, za kuma a shiga watan Ramadan, wata na azumi, wata ta ibada, watan gafara da rahama. To sai mutane suna rafkana da watan Sha'ban, wato kaman sun fito daga watan Rajab. Kaman yanzu akwai yan ɗaure ne ta samu saki a watan Rajab ka takura, to yanzu a watan Sha'ban sai mutum ya ga to ai na samu kaina, shikenan sai ya saki jiki, sai ya zama rafkaninni. Annabi ya ce to wannan dalili na farko kenan da ya sanya ni kuma nake istighlalin wannan dama, ina ribatan wannan dama lokacin da mutane suke rafkanani kuma in nuna ma Allah kusanci na zuwa gare shi, in yi wata da'a a ciki. Da wannan sai malamai suke cewa ashe ya kamata duk lokacin da kaga mutane suna cikin halin rafkana, to kai ka zama farkakke ka rika da'a ga Allah a wannan lokacin yana jawo maka daraja a wurin Allah domin gashi manzon Allah ya ce shi dalilin da ya sanya cikin dalilan shine mutane na rafkana daga wannan wata to daka shi kuma sai a lokacin nan yayi azama yana da'a ga Allah to duk lokacin da kaga mutane sun shiga cikin rudani sun rafkana suna neman su manta da Allah to kai a lokacin nan kai bakin kokarinka ka farfado ka rayu ka kusanci Allah subhanahu wataala a irin wannan kofar ne zaka ga an shar'anta qiyamul layli saboda gabda asbahin nan lokacin da gari ke sanyi lokacin da shedan ke rafkanar da mafi yawan mutane to sai shari'a ta shar'anta ka miƙe a lokacin nan ka kusanci Allah yana da wata irin daraja ta musamman haka nan lokacin shiga kasuwa wuri ne na rafkana hada-hadan kuɗi da dukiya wuri ne na rafkana sai shari'a ta ce idan zaka shiga kasuwa kai wata addu'a za a rubuta maka lada miliyan 1 saboda ni saboda wai ana son duk lokacin da mutane ke rafkana kai ka zama a farki hadakakke to wannan hadisi za mu iya daukan wannan izinin a ciki mu fahimci wannan sannan sai annabi ya bada dalili na biyu yace wa huwa shahrun tarfa'u fi al-a'mal ila rabbil alamin wata ne wanda ake daukaka aikace-aikacen bayi zuwa ga Allah subhanahu wataala a ciki fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im sai nake fatan yayin da za a daukaka aiki na zuwa ga Allah a kaima Allah aiki na alhali ina cikin azumi duk wanda ya azumci ni daya saboda Allah to Allah ya nisanta tsakankani shi da wutan jahannama tsawon shekara 70 tsawon shekara 70 to kai ko menene bawa zan yi na tsawon shekara 70 har sai ya kamo wutan jahannaman nan ya dawo da ita in kai azumin kwana biyu fi sabilillahi shekara 140 in Allah ya ce make ka samu 10 goma so 70 nawa kenan shekara 700 kai ko wani zunubi ne zaka yi har ka tsallake shekaru 700 har ka fada cikin wutan jahannam wannan ana magana fa ba fa wutan sha'ban bake ne kawai ga magarin azumi to me kake tsammani da na wutan sha'ban kashin akai ga ramadan to yana da muhimmanci saboda waɗannan dalilai guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kowa ya bakin kokarinsa ya ga ya nuna ma Allah alkhairi akan kansa akwai wani hadisi da manzon Allah ke cewa idan tasaffa sha'ban fala tasum idan sha'ban ya zo tsakiya to kada ku yi azumi hadisi ne sahihi Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah duk sun ruwaito idan tasaffa sha'ban fala tasum idan sha'ban ya zo tsakiya to kada ku yi azumi to malamai da suke sharhin wannan suka ce abinda manzon Allah ke nufi sallallahu alaihi wasallama shine wanda bai fari azumin nafila ba sai daga lokacin da watan ta zo tsakiya sai ce to bari mu sa himma a lokacin nan manzon Allah ce ka kai amma ga wanda ya saba yi to ko da wata lalura ta sa wannan shekaran bai iya yi din ba duk shekara ya saba yana azumtan kwanakin shi tun daga farko ko yana azumtan litini da alamis ko yana azumtan kwana uku a duk sati ko kwana hudu ko kwana biyar ko na bai kama da haka amma wannan karin sai ya zo ba shi da lafiya wannan karin sai ya zo yana cikin halin tafiya to ko da bai yi azumin ba yayin da aka kai tsakiyar sha'ban babu laifi zai yi azuminsa ko kuma mace ce ta saba yin wannan azumin amma wannan sha'ban din ya zo mata na cikin jinin al'ada bata iya fara azumin tun daga farkon wata ba to babu laifi ko da tsakiya ya zo tana iya azuminta saboda ita ta danta ne ko shi ta danta ne to babu laifi mutum ya azumi saboda wannan akwai wani hadisi da ya kamata a ce mun tunatar a kansa saboda muhimmancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadin yaqli Allahu tabaaraka wa ta'ala ila khalqihi laylatan nisf min sha'ban daren tsakiyar watan watan sha'ban daren tsakiya kaman yau 14 ga wata to daren da za a shiga daren tsakiya kenan to a wannan dare Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi tsankaya zuwa ga bayin shi yakan kalli bayin shi yakan gafarta ma duk wani mummuni amma banda mutane guda biyu yace fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa lil mushrikin aw mushahin banda mushriki wanda ke shirka da Allah Allah baya gafarta masa haka nan wanda yake da kiyayya da gaba a cikin zuciyarsa shi ma Allah baya gafarta masa malibai suka ce kiyayya da gaban nan mataki 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 ne. Me kiyayya da gaba na farko da Allah bai gafarta mishi shine wanda ke kiyaman sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kiyayya da su, kamar yadda al-Imam al-Auza'i da waɗansu daga cikin malamai suka fassara. Me kiyayya na biyu shine duk wani ne bid'a, duk wanda ke bid'a to yana kiyayya da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne, domin da yana kaunar sunnonin Annabi da yayi sunna ne ba bid'a ba. Amma tun da kaje yana bid'a to tabbas yana kyamatan sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana kiyayya da su. Shi yasa ma sai kaga wani yana fada da ahlus sunna, in aka ce ahlus sunna sai kuma mutum yana fada da ahlus sunna, to kaga yana fada da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce wannan shine mai daraja ta biyu. Mai daraja ta uku shine wanda ke jin haushin mummunai, yana da kiyayya da gaba tsakankanin shi da mummunai, ya fada cikin man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, yana kiyayya da gaba da waliyan Allah masoya Allah, saboda sun bi tafarkin Allah sai yake kin su, yana jin zafin su. To wannan shi ma Allah subhanahu wataala ba zai gafarta masa ba. Shi yasa sai malami suka ce to ya kamata daga lokacin da Sha'ban ta zo to mutum ya bakin kokari ya ga ya nisanci shirka, in ma yana yi a baya ya kuma tuba zuwa ga Allah ya nisanci bid'a, ya tuba zuwa ga Allah ya nisanci manya-manyan zunubai da ƙanana, ya nisanci jin haushin musulmi, ya kokari ya tsarkake zuciyar shi ta zama kuɗutacciya daga mutuncin musulmi, sannan sai ya tuba kuma gabaki ɗaya. To ana fatan idan ya zo tsakiyar daren nan Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mishi. To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Magabata sun kasance waɗansu daga cikinsu idan wannan wata ya shigo har shagulinsu suke rurrufewa, sukan ce wannan wata ne da ya kamaci a fuskanci Alƙur'ani mai girma a cikinsa. Suna kiran watan Sha'ban shaharul ƙurra, watan makaranta Alƙur'ani, saboda a wannan watan ne makaranta Alƙur'ani mai girma suka ɗauko Ƙur'ani a ta muraja'a, kuma saboda an san akwai ƙiyamul layli, akwai tarawih, akwai tahajjud, akwai su i'tikafi a cikin watan Ramadan. To tun a watan Sha'ban sukan fara tattali makaranta Alƙur'ani mai girma kenan. Wanda ke karatun saukansa a cikin kwana goma sai kaga ya maida shi cikin kwana shida, wanda ke cikin kwana shida sai ya maida shi kwana uku, wai da duk ana rihasal ne, ana tattali ne, ana kimtsi domin fuskantar azumin watan Ramadan. Shi yasa makaranta Alƙur'ani mai girma a wannan watan to ba su da sukuni, ba su da sukuni, sukan tsaya sai ta muraja'a. To haka nan ma ɗalibai masu son haddan su ma a watan Sha'ban sukan zage damtsi, saboda kar Ramadan ya maka bazata, baka ɗauko shiri can rani ba, kawai sai a ce yau ɗaya ga watan Ramadan, kafin ka ɗan fara rihasal ka wattsake an kai goma ga watan Ramadan. Alkhairai masu yawa sun wuce mutum, amma tun a watan Sha'ban akan fara tattali na karatun Alƙur'ani mai girma da sauran ababen da suke da alaƙa da haka. To abu na ƙarshe kuma shine ga duk wanda Allah ya san, ga duk wanda ya san Allah na bin shi bashin azumi na Ramadan da ya gabata, to yi bakin ƙoƙarin shi ya rama tun kafin Ramadanin nan ta zo. Wannan shine abin da ya wajaba akan kowane mutum, sai dai ga wanda lalura ta hana, tun daga bara zuwa bane bai yi lafiya ba, ko a watan Sha'ban din nan ma ba yi da lafiyar sosai. To wannan idan ya kai watan Ramadan din bai rama ba, to yana da hanzari a gaban Allah, ko kuma ya zama yana yawan tafiye-tafiye bai samu sukuni ba, to wannan yana da hanzari. Ko kuma ta haihu ba za ta iya yin azumin ba, ko wata lalura daga cikin lalurorin da ke iya hana azumi, idan mutum bai rama ba har aka kai watan Ramadan babu laifi. Amma in dai babu wani dalili, to abin da yake wajibi a kan shi kamar yadda waɗansu malamai suka faɗi shine ya rama azumin da ake bin shi kafin watan Ramadan. Har malikiya za ka ga suna cewa duk wanda ya ganganci ana bin shi azumi bai rama ba har wata Ramadanin ta zo. Suka ce to bayan Ramadanin idan zai rama kuma sai ya bada mudu ɗaya, muddin nabi sai ya bada mudu ɗaya na hatsi. Wai suna son ne a yi mishi uqubin me yasa ya ƙi rama azumi har wata Ramadanin ta zo, duk da kasancewa wannan bai zo a cikin wani nassi ba. amma sun yi ne wajen su nuna maka irin sannan da kai ya kamata a yi maka hukuma. Kamar a ce baka biya bashin azumin da ake jin ka ba, to akai ka gidan yari ka kwana ɗaya ko biyu, ai an yi wa mutum hukuma. To shi ne suka ce to ya bada mudu ɗaya, kaga idan ya sha azumi goma kaga zai bada mudu goma kenan. To ala ayi hal da duk wanda ya san yana da azumi a kansa musamman matayi, to sai ya kokari ya biya. Mun fahimci wannan a cikin hadisin Nana Aisha da take cewa kana yakunu alayya siyam fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban, nikan dauko bashin azumin watan ramadan bana iya rama shi sai a watan sha'ban, wato ana sauran wata daya a fara azumin watan ramadan mai zuwa. Kar wani ce ashe Nana Aisha ba jaruma bace, Nana Aisha jaruma ce. A wata riwayar ta faɗi dalilin da ya sa ba ta iya rama azumin, kuma wannan dalilin ke hana ta iya yin azumin nafila, kuma dalilin ya ma fi azumin nafilan daraja a wurin Allah. Wani hanzari ta bada ta ce nakan shagaltu da hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ta madalla da irin wannan hidima. Babu ko kokonto hidima ga manzon Allah ya fi azumin nafila, ya fi sallar nafila ma. Hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya fi azumin nafila. To wani ya sanya Nana Aisha saboda yadda take tarairayin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tana ji da shi, shi ma yana ji da ita, bi abihi wa sallallahu wasallamu alaihi, sai ya sanya tana takatsantsan ba ta iya yin azumin nafila saboda ta samu kuzari da karfin hali da za ta hidima ga Annabi. Ka san idan mace tana azumi kana iya zuwa daki ka ganta a kwance, kuma dole ka tausaya mata bayan azhar, za kuma kai kyaman ka ta da ita saboda ka san tana azumi. To wannan ya sanya tunda ana dan samu irin wannan raunin sai ta hakura da azumin, saboda duk lokacin da manzon Allah zai ganta ya ganta shari'a ganta tas, kuma ta shagaltu ta himmatu sosai ta zabura ke ta hidima gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan abubuwa suna daga cikin dan tsokacin da ya kamata mu yi akan watan Sha'ban. Da fatan Allah subhanahu wataala ya sada mu da dukkan alkhairin da ke cikin watan Sha'ban, ya isar da mu watan Ramadan, ya kuma azurta mu da yin kyawawan ayyuka a ciki, ya karba daga gare mu ya tsare mana imani kada mu yi abin da zai rusa mana aiki bayan mun riga mun aiwatar da shi. Idan akwai tambaya ɗaya ko biyu ana iya yi kafin lokacin ya cika, mu dakatar da karatun insha Allah ta'ala. Wa alaikum assalam. Naam. Naam. Naam mala. Naam. Naam. Naam mala. Naam. Mala Hashim kai daidai, Allah ya karba. Dama ka'ida ita ce duk rashin lafiyar da aka ɗebe tsammanin za a warke, duk rashin lafiyar da aka ɗebe tsammanin waraka a cikinta, to idan mutum ya sha azumi saboda ita ciyarwa ake yi, kaga wanda tsufa ya hana shi yin azumi ana sa ran baɗi zai ƙara tsufa ne ko zai koma baya ne, zai dawo yaro kaga zai ƙara tsufa ne. To kaga wannan in dai tsufan nan ya hana shi yin azumi, to ba maganan wai a jinkirta fa'iddatu min ayyamin ukhar bane, sai dai kawai ya riƙa ciyarwa saboda baɗi ma ya ƙara tsufa ne. Haka nan akwai waɗansu dangogon rashin lafiya, a likitance an san in sun kama mutum shi kenan da shi yake tafiya lahira bai kwaɓuta, sai dai a ɗan ji sauƙi. To idan irin waɗannan cututtukan suka kama mutum, to shi ba a jinkiri a ce fa iddatu min ayyamin ukhra, kawai idan an yi azumi yau ya bada mudu ɗaya, an kuma iya tattara ne ya bada gabaki ɗaya duka yayi. Amma rashin lafiyar da ake sa ran a warki, to shi wannan za a jinkirta a warken sai a biya bashi. Sai dai idan ana sa ran a warken wannan shekaran aka sha azumi ana sa ran za a warke, ba a warke ba badi aka sha azumi ana sa ran za a warke ba a warke ba shekara ta uku aka sha azumi ana sa ran za a warke ba a warke ba to kaga yanzu wannan zato mai karfi na nuni akan cewa wannan rashin lafiya akwai wanda zai warke ba to a wannan lokacin sai a biya bashi ta hanyar ciyarwa sai a ce to an sha azumi shekaru uku sai a biya bashin ta hanyar ciyarwa ila an fahimta amma in dai ana sa ran za a warke to wannan fa'idatu min ayyamin ukhra da haka wanda malaria irin wanda muke yau da kullum typhoid irin wanda muke yau da kullum mutum ya dan bige a kafa yana dan ciwon baya ire-iren waɗannan abubuwan to duka wannan mutum zai jinkirta ne idan Allah ya bashi lafiya sai ya rama a cikin waɗansu kwanaki na dana wallahu ta'ala a'ala wa alam insha Allah ta'ala za mu ƙara bayani idan muka zo bayani akan azumin watan Ramadan akwai wata tambaya ta ƙarshe ko ta gaba da ƙarshe babu wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk